sai a cikin ilimin jarh wa ta'lim karanta shi ya kare da komai matakar da mutun ya fahimce shi ne saboda sosai littafi ne mai kima wanda yin shi kaga da rubuce-rubucen shi wajen 80 da wani abu babban malami kuma duka cikin ilimin hadisi kusan zaga kowane fanni ma ya abun gikin shi ya yi rubutu a kai na madkhal ila dirasat ilmul jarh wa ta'lim kuma na abun ga in kokarin tasjilin shi dan saboda canda da jimawa don wannan karatu tuka mun yi su masu tsare da sun wuce a hakan akwai da dama wanda mun yi su lokacin ba kawo akan a wannan kin su wasa jala su suke wucewa hakan nan at-tamhid safa ta 49 bismillahir rahmanir rahim kici alqad hazi hazal ilmi bi rijalin mawhubin hakika wannan ilimi ya samu rabu shine haziya bi rijalin da manyan mazaji mawhubin masu mauhiba masu kyauta daga Allah almaiyin wanda suke masu kula sosai yana nihin ilimin arjarhu wa ta'dil kamar idan muka sani ilimin hadisi ilimi ne haɗi wanda ilmuka da dama suke hutawa kalkashin shi masu yawa na daga cikin manyan ulum ilmul jarh wa ta'dil sana'ahum Allah ta'ala li hifzihi Allah ya halice su dan saboda kiyaye li hifzi dinihi dan kiyaye addini shi sunnati nabihi da sunna annabin shi wa aqamahum hafazatan sanada ya tsaida su a matsayin masu kiyayewa ne kuma su ne gimshiki li khidmati hadisi rasulullah dan saboda su yi hidimar hadisan annabin shi sallallahu alaihi wasallam wa dabbihi da kiyaye shi wa naqalihi da kuma cirato da hadisan na annabi bi amanatin wa taqwan da amana da tsoron Allah wa hubbun wa ikhlasin da so kuma da ikhlasi wa tafanin munqadi'in nazir da kuma ba da kai shine at-tafani mutum ya wuhintar da kanshi ga komai sai ga wannan abu munqadi'un nazir wanda ba ya da kama kuma haka ne wanda magabatan mu zamu ga masu suka shagalta da ilimin hadisi su Shu'ba ibn al-Hajjaj su Yahya ibn Ma'in da makamantansu su da Imam al-Bukhari ko Armi ba yi ba gaba ɗaya rayuwa an kare ta akan hidima addini wa ja'alhum budurun da'imatul buzug ya sanya su tauraru ne wanda suka kasance da'imatul buzug masu hutawa har kullun hutawa suke wal ishraq da kuma bullawa da haske ala nasu ga mutane ila yawmin nas ila yawmiddin ne nan gurin ina da zace ila yawmiddin ne har zuwa ranar tashin alkiyama fatakallama haula fi ruwatil hadis wannan sai sun yi magana a cikin marwaitan hadisi fakana minhum almutashaddidun a cikin su akwai masu tsanantawa wal mutasahiruna akwai masu sassautawa wal mu'tadiluna akwai masu tsaka tsakiya busu can fi jarhihim wajen raunanar da marwayci wa ta'dilihim da adalantar da shi wa qasamahum imamul mu'addilin shugaban masu wannan adalci wanda ke tsaka tsakiya shi ba mai mutashaddid ba mutasahirin ba wanda ke jagoran su shine ya kasama su wal majruhin al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi al-imam az-Zahabi yana ga cikin al-mu'tadilin shi ana itibarin shi shine jagora yana da adalci wajen abin ala salasati aqsam akan nau'i guda biyar fa qala rahimahullah sai yake hada Allah mashi rahama wanda wannan tamhid din saboda shi yasa nace mu karanta shi na farko yace kisamun takallamu fi aksaru ruwa yace wasu daga cikin su kashi na farko sun yi magana a cikin mafi yawaicin marwaita Ibn Ma'in kamar Ibn Ma'in da Abu Hatim Ar-Razi duk dubunnan marwaitan hadisi suka gani kadan ne wannan malaman ba su yi magana akan fadin martabar su ba wannan sika ne wannan da'if ne wannan kaza ne wannan kaza ne wa qismun nabiyyu kuma takallamu fi kaseerin min ar-ruwa sun yi magana a cikin mafi yawaicin marwaita kamalik wa Shu'ba kamar Malik da Shu'ba suna da maganganu akan marwaita da ambatar matsayin su amma ba kamar diyawa amma ba kamar su Ibn Ma'in da Abu Hatim ba Abu Hatim gashi nan ilal gade shi wanda dan shi tambayoyin dan shi ne kawai gare shi wanda muka ga kitabu na ilal hutu na uku wa kisamun wani kashin takallamu fi rajul ba'da rajul suna magana akan wani mutum bayan wani ma'ana ɗaya bayan ɗaya ka kadan ne zaka ji sun ambacin hadin rauni ko ingancin marawaci kabun uyaina kamar ibnu uyaina wa shafi'i da shafi ba kuma ana nihin bace ba basu sani ba ha jagorori ne cikin ilimin amma ba kowane ilimin da kake da take kama ka ba da shi wani ilimin da zai kasance wani malami yana da shi har sai ya mutu bai ba kowa ba dan bata kama ba da shi ba wal kullu aidan ala salasati aqsam yace kuma dukkan su gabaki dai akan kashi uku ne na farko kisamu minhum muta'annitun fit tawsiq cikin su akwai wani bangare wanda masu ee abun nan ne wuce gona da iri ne wajen tausiki amma kuma mutasabbitun fit ta'dil me kuma bi da sanne tabbatarwa a cikin adaltawa ka hanya cewa na adali ne ko kaza ne to sai ya tabbatar amma kuma a wajen tausik ka hanya ce wani mai inganci ne ya bashi cewa siqa ne to kuma wasu yana da wahala ya gami zo rawi bil galdatin yana iya suka marawici saboda kuskure biyar ko salasu ko kuskure uku wai layyun bi zalika hadisahu ya raunana hadisin shi dalilin wannan kuskuren fa haza idza wasaqa shakhsan wannan idan kaga ya ingantar da marawici fa adda ala qawlihi bi najzika to ka ciji magana nan tashi ka rike ta da makoranka matamna guda biyu suna da yana da wahala ya inganta marawici yan saboda ya sa tsanani dan kuskure ɗaya biya ko wanda shan abinci a kasuwa ma zai ce cin abinci a kasuwa ma zai ce kawai bai amsa hadisin shi masu tsanani wajen tausiki to in kaga sun wasaka to ka riki magana da hannu biyu wa tamassak bi tausikihi ka yi riko da tausikin shi wa idza da afa rajulan idan ya raunana mutum fanzur to sai ka yi duba halwa faqahu ghayruhu ala tadhifi shin an samu wani wanda ya dace da shi akan raunana wannan marawaici saboda zahin shi da yake da idan ya raunana ba a dogaro da raunana wai shi sai an gani shin wasu sun yi muwafaqa da shi amma wajen tausiki kuma saboda zahin shi yana wasakawa to da hannu biyu za a rike abu fa in wafaqahu idan an samu wanda ya dace da shi walam yusaq zaka ahadu min alhuzaq daga cikin haziƙan malamai babu wanda ya ingantar da ya wasaka wannan marawaici fa huwa da'if to wannan mai rauni ne gashi tan daga bangare guda an samu tashaddid ya ce mai rauni ne kuma an samu wani ya ƙara goyen bayan shi akan haka nan kuma ƙari abu na uku ba a samu wani wanda ya ce siqa bane kenan wannan kawai mai rauni ne sai a bar shi to in ya wasaqahu ahadun idan wani ya inganta shi bayan su wannan sun ce mai rauni ne fa hadha allazi qalu fihi to a wannan shine zasu ce malamai suke ce la yuqbalu tajrihuhu illa mufassara ba a amsa jarraha wa shi raunana wa shi ga marawici sai ya fassara ta kenan ba za a amshi aljarhil mubham ba daga gare shi kawai ya ce wani mutashaddid dan ya ce wani mai rauni ne kuma ba a samu an samu wani daga hura ya ce wannan nan mai inganci ne to ba a karban maganar mutashaddid sai ho in ya fassara cewa raunin da nace yana da dan saboda sababi kaza da kaza da kaza ya fassara abu amma in mubham ne ba a amsa saboda zahin shi yani la yakfi an yaqula fihi ibnu ma'in masalan ma'ana abinda ake nihi bai wadatarwa a ce ibnu ma'in kawai ya ce huwa da'if walam yuwaddih sababu da'fi kamar ibnu ma'in daga cikin manya masu tsanani masu wahalar wannan wasaka marawiji kan ya ce wannan siqa ne to yana da wahala sai ya tabbatar yana da zahi to haka nan idan kamar shi yace wani mai rauni ne ba a amsa sai an ya fassara sai ya fassara saboda ba dan ba an rada shi ba dan saboda ya sa wasu sharuɗa masu zahi wanda da wuya marawaita suke tsallake su wa gairuhu qad wasaqahu wanin shi kuma an samu ya inganta shi in an samu wani ya inganta shi yace siqa ne ba za a amshi tashi ba sai in ya fassara fa misul haza yatawaqqaf irin wannan shi ana yin tawaqqufi fi tasihi hadisi wajen inganta hadisin shi kenan sai a tsaya in kaga wannan marawicin da ibnu ma'in masalan akwai wani marawici cikin hadisi wanda al-imam ibnu ma'in ya ce wannan marawicin mai rauni ne kuma daga hura an samu wani daban kamar su al-imam az-zahabi ko su wasu daga cikin malamai sun ce ai siqa ne to wannan za a tsaya akan tawakkufi kan amsa hadisin shi sai an samu abun nan tabbas wa huwa ila al-husni aqrab to hadisin wannan marwaji sai zamana yahi kusa gami da ace mishi hasan ne wa ibn mu'inu abu hatim al-juzajani muta'annitun wannan dukkan su masu wuce gona da iri ne wajen abun nan ta'annuti ba ana nihin na wuce shari'a ba wanda su suka azama kansu wannan sharuddan cewa marwaji sai ya cika kaza sai ya cika kaza kuma duka zahi ne da kokarin kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wani ya galahin su ba cewa sun cika zahi diya wa min san maqala zahabi anan ne al-imam zahabi yake cewa wa huwa min ahli al-istiqra'i tam shi kwa musani cewa zahabi yana daga cikin masu istiqra'i bibiyan magana cikakkun malamai fi naqdir rijali a cikin naqadin mazajen hadisi yake cewa lam yajtami isnan min ulama'i hadha sha'ni qaddu ala tawsiqi da'ifin yace ba taba samun malamai guda biyu ba a cikin ilimin wannan sha'ani su hada akan wasaka wanda yake mai rauni ne wala alata da ifi sika ko kuma akan rauna wanda yake sika ne me yasa ran saboda wannan ilimi ne wanda yake an kan hashi akan gaskiya da adalci yana da wahala a samu an hada akan abin da ba shi ba saboda manya-manyan malamai ne wa kisamun wasu bangare wasu kashi na biyu kenan kashi na biyu fi muqabalati haula suna kishiyantar wa'annan ka abi isa tirmizi kama abu isa tirmizi mai sunan Allah mashi rahama wa abi abdullahi al-hakim da abi abdullahi al-hakim hakim dalibin mai anisaburi mai abun nan mai abun ga al-mustadrak ala sahihain yana da malamin shi da ake cewa abu ahmad al-hakim shi sunan shi abu ahmad al-hakim dalibin shi abu abdullahi al-hakim wanda shi yahi shahara wa abubakar al-baihaqi da al-hafiz abubakar al-baihaqi mutasahilun su masu sassauci ne cikin sha'anin marawaita wa kisamun wani bangaren kuma al-bukhari kama al-imam al-bukhari
al-baihaqi al-majrun hakim abu abdullahi ne ko al-majrun hakim
yawa abu abdullahi di kenan shi sai zaman al-majrun abu ahmad al-hakim ne wa kisamun wani bangare amma su ma mataki ne tirmizi ya hi sassaucin shi bai kai ba na al-imam al-baihaqi al-imam al-baihaqi shi kuma yahi dalibin yahi malamin nashi ma da ruko da abun da wannan yahi shi rishin tasahulanci diya duka cikin su dai hakim yahi su tasahulanci diya wa kisamun wani bangaren kuma al-bukhari kama bukhari da ahmad ibn hanbal da abi zur'at ar-razi da ibn adi mai al-kamil fi du'afa'ir rijal mu'tadiluna su wannan tsaka tsakiya ne munsifuna masu adalci ne da wuya wannan in kaji sun ce marawaici sun bashi matsayi duk aje a zo a kare mafi linjaye matsayin nan a bisa kanshi yake da wuya ake saba kun ga al-imam al-bukhari yana ciki Allah ya mutsara haka ahmad ibn hanbal haka abu zur'a abokin shi haka ibn adi wanda shi ya zo bayan su sosai wa qala fi kitabin akhar wannan huma gana zahabi ce ya kasa su kashi uku nan wa qala fi kitabin akhar
a cikin siyar nashi
ta siyar aidu yake maganar zikirun man yutuma da qawluhu fil jarh wa ta'dil yana da tattame da dama akan jarh wa ta'dil wa qala fi kitabin akhar ya fada a cikin wani littafi daban yace fa minhum daga cikin masu malaman hadisi man nafsuhu hadun fil jarh wanda zuciye shi ran shi mai kaifi ne a cikin jarh wannan marawaita wa minhum man huwa mu'tadil a cikin su akwai wanda yake tsaka tsakiya ne wa minhum man huwa mutasahil a cikin su akwai mai tasahulanci wanda ba a amsan marau inganta washi shi kuma mutasahil akasin wancan mai mutashaddid in an samu inda ya raunana amsa ake yi kamar su ibn hibban da su tirmizi da su abu abdullah al-hakim in kuma an samu inda ya abun nan ya wasaka yace wani suka ne to nan ne kuma ba amsan sai an yi bincike tawakkufi ake falhad fihim wanda yake mai zahi mai kaifi a cikin su yahya ibn sa'id al-qattani kenan ibn ma'in da ibn ma'in da abu hatim da ibn khirash da wagairuhum da wasunsu su wannan su kuma su ne masu zahi a cikin rauna kamar yadda ya gabata mai magana ce ke maimaita wal mu'tadil fihim mai takaita mai tsaka tsakiya cikin su ahmad ibn hanbal da bukhari da abu zur'a misali ne duka ba ana nahin duka cikin masu mu'tadilun ba wannan ne kadai akwai da dama wal mutasahil masu tasahulanci kuma ka tirmizi kamar Tirmizi wal Hakim da Hakim da dara kudini fi ba'dil awqat da dara kudini amma a wasu lokuta dara kudini Allah madaukakin sarki ya bashi wasi'ul ittila wanda a cikin ilimin da zamu karanta yanzu ilimin ilal babu littahi kamar nashi wa qad yakunu nafsu al-imam fi ma wafaqa mazhabuhu yana iya kasancewa shi malami wani jagora kasance ya dace ga abin da ya dace da mazhabin shi aw fi hali shaykhihi ko kuma cikin halin malamin shi Allah dafu minhu fi ma kana bi khilafi zalik ya hisassautawa gami da abin da ke akasin haka za a samu wani wanda in an samu wanda ya dace da mazhabin shi sai yayi wannan sassauci in an samu wani kuma wanda yake ya saba mazhabin shi sai ya zamana ya bige shi wannan su ma an hudda su an ce ga su suna da wannan matsala sai a bar a rogaro da kansu kamar misali su Ibn Hazm Allah musu rahama sun yi magana akan su al-Imam Malik akan su al-Imam Shafi'i ba amma sauraron ta wal ismatu lil anbiya musani dai cewa isma ta annabawa ce kan mutun yayi dibin cewa duk daga su manyan malamai na hadisi da akai da ke samun haka wani sai ka gani idan an samu dan shi'a ne ala sabilil misal shi kuma ahlus sunna sai ya ci kawai komai ingancin shi sai ya banza da shi wanda wannan kishin addini shi yasa amma kuma wasu zaka gani koda dan shi'a ne koda wani kadiriya ne ko ma wani aqida yake mazhabi yake idan ya kasance dai ma'auni suke hauda shi shi yasa Bukhari dan adalcin shi a ciki har dan shi'a akwai sahihin shi har ruwaya rafidin akwai amma ba masu du'at ba ba wanda suke da'awa ba wanda jahilan yan shi'a amma ga su da adalci ba ba ka same su ba da matsala a cikin sha'anin hadisi
okay
masiddiqin da siddiqai wa hukamil qasdi qasdi da kuma shugabanni wanda suke na adalci wanda wannan ya ambace shi cikin littafin al-muqiza zahabi yana da littafin mustalaw al-hadis al-muqiza ma ilayka zikrul mutashaddidin yace ga ambatan mutashaddiduna mutasahiduna mu'tadilin fi sifatil qadima fi safahatil qadima cikin safahoyi da zasu zo kullu dabka ala hida kowace dabka akan kadaicin su zai ambacin maka misalan nan al-tabaqatul mutashaddidin da dabka ta wannan mutasahilun da dabka ta mu'tadil duka wannan dabkokin guda uku ya kaka samu ka su kuma kowanne da abun gakin su da tarihin su. Nan zamu takaita.